girgizan al'adunmu da muka sani sune manga chada bazai wasu kahigi windimargu kofu daba wayannan kitse-kitsen iri-iri ne kuma suna cikin juna yanzu da kun ga uwa ta zarmaganda in kuka ga mangayenta zaka gane da kitson zarmaganda ne in kaga wani kitson kuma zaka sani in na arawa ne kitson nan garin doso da ka ganshi kana sanin da na doso ne
mai kan dosa mangano
suwaye ake yi wa irin wannan kitson kuma a wani lokaci ake yin shi
satare
shakala sallah ta iso ko sun samu wani biki ko hutowar shan kiba kitson manga suke yi da ana wasar shan kiba yanzu ba a yin ta kitson manga kuke yi ku saka fararen tammomi ciki in kuka ga kansu gwanin kyau da rama ake yin shi bamu san wannan gashin na sagu ba rama ga dai ubar ta ake cirowa a tsage ta a huddiyar giyar dake a ciki sai a nemo gongoni masu dauda da wasu yan karahuna da su ake dafa ta in aka dafa su da ita raman nan sai ta koma baki kiba sai a kawo ta a saisuwa a kasuwa dala bibiyu duk mata shakalan dake jin kansu ba su huce ka ba su saye ta ba in ka saya sai ka kai ta gida ka gyara abinka da kanka sai ta yi walkiya ka tafi wajen mai kitson ka ce mata manga kake so ita kuma sai ta makashi da zuciya guda in an kai ga goshi sai ayi wani dan karamin kitso filiya ga wannan dan kitson ne ake saka tammomi gaban goshin ana sa uku kusan goshin ana aza manyan tammomi ga a sa ɗan tammomi kanana kanana ga mangayen a tsakan kai kuma sai a sa ɗan dala-dala in dai shakala ta huto tai shan kibarta ta dan mu bakin zannan ta azo mishi dan farin zane lahe-lahe to babu kamar ta
to akin sino
anya matasa suna yin irin wannan kitson
da wai hiji ga baka
in budurwa za ta aure kitson ta da na shakala bai zama daya ba a mata manga kitson bombendi ake mata sai a saka mata fararen tammomi a ciki
dan sai a ga
to matasan yanzu suna sha'awar yin irin wannan kitson
so zan kai
yaran yanzu sun ma fi son shirye-shiryen mu da kayayyakin mu na da dan shi ne wani bi muna samun matasa dake zuwa su ce mana inna imini manga musamman in suna zuwa wajen wasannin su
a ganin ku ko za a samu masu yin irin wannan kitson nan gaba
kuna
yau kana ganin matasa suna yin kananan kitso a da kuma tsofaffi ne ke yin shi mu da ba ma ganin yaro dake kitso a da kuma ba mu san kananan kitso ba yanzu shine yara ke gani abinda ke badda al'adunmu kenan yara dai su koyi iyayensu su dibi abinda suke yi dan su koya tunda duk aikin hannun da kake yi bai ya da
kan bargono tenu sin furu
Yeah.